الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 17 ga watan Al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 16 ga watan 9 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba da yake idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
mahalli ne ake daga cikin sallah kuma tambaya ta biyu a da sakin istiraha ko zama na tsakiya kenan ana zama za a yi kafara ko ba sai an yi
to tambaya ta farko dan uwa ke cewa a wani mahalli ne ake daga hannu a cikin sallah dangane da ita wannan mas'ala su malaman malikiya sun tafi akan cewa a farkon sallah lokacin da mutum zai yi takbiratul ihram kadai zai daga hannu suka ce ba zai koma daga hannu a dukkan sunkuyawarsa da tasowarsa wato har ya sadalci tare da cewa dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da wato koma daga hannu a cikin wasu wurare a cikin sallah hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya karama musu yadda ke faɗa cewa na kiyaye mahalli hudu a cikin sallah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke daga hannunsa Ibn Umar ya ce farko takbiratul ihram a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi takbiratul ihram yana daga hannunsa mahalli na biyu in ya gama karatu lokacin da yayi kabbara ta zuwa ruku'u a lokacin nan yakan daga hannunsa na uku idan ya dago daga ruku'u na hudu a sallah mai zama biyu idan ya miƙe wato daga zama na farko yakan daga hannunsa waɗannan mahalli hudu sune Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin yana cikin sahihai cikin Bukhari da Muslim tare da cewa akwai hadisi tabbatacce shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a dukkan sunkuyawa da tasowa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga hannunsa hatta abinda ke tsakanin sujada biyu in ya dago daga sujada ta farko in zai je ta biyu hannu yakan daga hannunsa a dukkan sunkuyawa da tasowa kowane hadisin kuma hadisi ne ingantacce don haka wasu malamai sai suka bi hanya ta at-tarjih suka rinjayar da hadisin Ibn Umar akan wancan hadisi tare da cewa wato hanya ta farko ita ce ya kamata a bi shine aljam domin kasancewar wannan sunna ce take diddugu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne ya tabbata da bugunsa kenan wani lokaci kai wancan wani lokaci kai wannan in sunna ta yawaita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda ake bukata cancanzawa yau da gobe dan haka dai a takeice dai waɗannan su ne iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hadisin Ibn Umar waɗannan mahalli guda hudu sannan wancan hadisi shi kuma a dukkan sun kuyawa da dagowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yakan daga hannunsa dan haka kenan anan kowanne mutum yana iya yi kowannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dadin fa'ida dangane da shi daga hannun musamman abin da ya shafi kabbara ta harama wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan daga hannunsa a farko sannan daga baya ya ce Allahu akbar wani lokacin wato sai ya ce Allahu akbar sannan yake daga hannun hali na uku shine daga hannun tare da yin kabbara wannan duka kenan abin da ya shafi takbiratul ihram sannan tambaya ta biyu dan uwa ke cewa kabbara da mutum zai yi a lokacin da ya zama wanda yake na hutu lokacin da ya dago ne zai zama na hutu ko kuma lokacin da zai mike tsaye a lokacin da ka dago kanka daga sujada zaka yi wannan zama na hutu a lokacin nan zaka yi kabbara domin ya tabbata duk wata kabbara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yana yin ta ne game da sunkuyawarsa da tasowa don haka lokacin da ka dago daga sujada ta biyu zaka yi zaman hutu lokacin nan ne zaka ce Allahu akbar in ka gama wannan zaman hutu kawai mekewa zaka yi ba tare da kabbara ba Na'am.
Ala mutum ne kamar misali ya kai gashi da yawa. A wajen wankin bidwanki sai ya aina ke barwa su ko ya mance ko bai sani ba ya sa ba su ajin su na layu a cikin kayan mutum. Sai kai da mutum ya iso gida ne kaga a cikin kayan wanki akwai layu. Ya da shi ma kai ko da komai da mashi kana iya mai da mashi.
To. Wai misali kenan ka kai kayan ka ne a jiya misali kaya ne ka kai na wanki shi sai ya manta sai ya sanya wasu layin su shi a ciki bayan an kawo maka kayan sai kaga layin maida masa zaka yi ko kuma ba maida masa zaka bai halatta ka maida masa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman dan haka waɗannan layu dole zaka hallakar da su ka san yanda zaka yi kabar da su kuma koma labari karka bashi saboda ka ceto shi ne daga halaka kuma ga hadisi tabbatacce wanda karin manta ya gabata a darasinmu na tauhidi hadisin da Aliyu Allah ya kara masa yadda ke faɗa ga almajirinsa Abu al-Hayyaj al-Asadi yake cewa zan tura ka kai mun wani aiki irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ni cewa in masa shine yace Allah tada'ati misalan illa qamastahu wala qabran mushrifan illa sawaitahu manzon Allah yace masa kada ka bar wani gunki face sai ka ruguza shi duk wani kabari da aka tila masa kasa ya kere sauran kaburra face sai ka daidaita shi ka maida shi daidai da sauran kaburra wasu malamai suka ce illa sawaitahu ma'ana sai ma ka shafe shi kai liburkin shi da kasa to abin da yake nihi illa sawaitahu shine sai ka daidaita shi da sauran kaburra duk kabarin da kaga an tila masa kasa ko an gina wata kubba to ka ruguza shi sai ka daidaita shi da sauran kaburra kaga anan wannan hadisi yana fa'idantar da mu akan tagayyurul munkar canza duk wani aikin asha ga wanda yake da iko akan shi dan haka anan kenan in har ka gani a jikin mutum to anan sai ka ja hankalin shi kai masa nasiha ka nuna masa cewa ya cire wannan abu bai dace ba kamar yanda hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani kambu a jikin wani sai ya tambaye shi wannan ku ne menene sai yake cewa min alwahina na daura shi ne saboda wata rashin lafiya ana kiranta alwahina sai manzo Allah ya ce in zihafa innaha la taziduka illa wahana cire shi domin wannan ba abin da zai dada maka faciyar rauni kuma haka kasancewar a hadisin da yake fada ga wanda ya ga wani kambu a hannunsa yake cewa inda ka sake ka mutu akwai wannan gare da kai yace da yace lalle ne da ka mutu ba akan sunna ta ba to dan haka kasancewar anan in wanda kake da ikon canzawa ne dole ka canza kamar misali mai gida a cikin iyalinsa anan yana da ikon canza duk wani abu wanda yake ya gani na munkar in kuma a jikin wani ka gani in wanda zaka iya canzawa ne ka canza in wanda ba zaka iya ba to sai dai kai masa nasiha ka ja hankalinsa a takaice dai wannan baya halatta mutum ya maida masa abin da ya kamata kenan ya badda na'am fa'ida anan kenan kamar misali irin kililuwa da ake tsinta sai ka tsinci kile da layu a jikinsa in yaso abinda in ka tsinta sai ka cire in yaso kila in ana cigiya a gaya an tambayi layu a ni dai ga abinda yake hannuna na'am wai dangane da azkar waɗanda ake yi na bayan sallah in an yi jami'i tsakanin salloli guda biyu zikiri ɗaya ake yi an gane ko ba a maimaita shi ɗaya za ka yi domin kasancewar ba a rabe tsakaninsu in ka yi kenan ɗaya za ka yi ya wadatar darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna ji cikin kitabu goyo kuma mun tsaya ƙarshen hadisi na Amr ibn Shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa kakansa shine Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda ke faɗa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai'il urban yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hani game da wani ciniki da ake kiran shi bai'ul urban an gane ko in ma ka ce urban ko ka ce urbun ko ka ce arabun wannan duka ya tabbata a cikin yare na larabci urban ko urbun ko kuma arabun kenan shine ciniki na bada deposit a bada wani bangare na kuɗi idan an gama ciniki to shi mai kaya sai ya bada lokaci sai ya ce daga nan zuwa lokaci kaza idan ka zo da ciko to zan danka maka wannan kaya in ko baka zo mun da cikon kuɗi na to wannan abin da ka gabatar da shi na deposit to ba maganar shi ya zama nawa kamar yanda wannan kasuwa ce sananniya a gun yan mota sai dai su kuma yan sayar da mota ya dan sha bamban da haka yanzu misali idan kaga mota kana bukata ba ka da kudi liquid a hannu to sai ku yi ciniki misali an sayar maka da wannan mota miliyan 1 sai a ce to kawo jika 50 misali ko ka kawo jika 100 ita ce deposit a baka lokaci misali sati daya ko sati biyu ko wata daya in ka zo da cikon kudin jika 900 misali in a miliyan aka saida maka to wannan jika 100 da ka gabatar da ita da farko tana cikin lissafi in ko misali aka baka wata daya wata ya cika baka kawo cikon kudi ba to su iyayen da suke to wannan jika 100 ka ba maganar ka ce a baka ita sai randa aka saida mota in shekara nawa mota za ta yi ba a saida ta ba a baka kudin ka sai randa aka saida ta su haka suke su sharadi ne na masu cinikin mota to shi kuma asali a cinikin yanda yake in an sayar maka da ita misali miliyan 1 sai a ce to kawo jika 100 ko kawo jika 50 ran da ka zo da cikon kuɗi a iya lokacin da aka baka wannan jika 50 da ka gabatar ko jika 100 tana cikin lissafin kuɗin mota in ko dalilin kin da aka baka lokacin da aka sanya ma ya cika baka zo da cikon kuɗi ba to ba maganar wannan jikka 50 ko jikka 100 da gabatar ta tafi ta zama ta mai mota to wannan shine ainihin kenan bai'ul qurban shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wannan ciniki jumhurin malamai sun tafi akan haramcin shi wannan ciniki suka ce domin wannan yana daga hanyar cin dukiyoyin jama'a ta hanya wadda take haramtacciya domin ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil suka ce anan kawai ba tare da wani abu kaci kudin mutane suka ce bai halatta ba kuma menene dalilin su wannan hadisi to illa kasancewar shi wannan hadisi bai inganta ba domin a cikin sanadin sa wato akwai ibnu lahi'a da shi da abdullahi ibnu amir wato al-aslami kenan dan haka shi ibnu lahi'a da'ifi ne a gun malaman hadisi amma tare da cewa akwai hadisan sa wadanda suke ingantattu domin shi ya samu ikhtilafi an gane ko rashin bambanta tsakanin hadisai ya samu ikhtilafi ma'ana yakan gauraya wasu hadisi wani hadisi da wani hadisi a sababin gobara da ya samu littattafan sa suka kone to amma waɗanda suka rawaito kafin ya samu wannan gobara irin su Abdullahi ibn al-Mubarak da sauransu to hadisan da yazo ta hanyar su daga Abdurrahman ibn Lahi'a hadisi ne ingantacce amma bayan yayi gobara duk wanda ya rawaito hadisi daga gonsa to wannan hadisin matsayin shi da'ifi ne domin ya samu ikhtilafi dan haka malaman hadisi suka bar shi a takaice shi wannan hadisi bai inganta ba dan haka al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa lokacin da almajiransa al-Athram ya masa tambaya yace masa tazhabu ilaihi yanzu zaka tafi zuwa wan halaccin wannan ciniki sai yace ayyu shay'in aqulu to in ba wannan ciniki ba me zan faɗa sai yake cewa ga Umar Allah ya ƙara masa yadda lokacin da wato Nafi ibn al-Haris Umar ya wakilta shi cewa ya saya masa wani gida domin a yi kurkuku gidan na Safwan ne ibn Umayya a lokacin nan shi Nafi ibn al-Haris ya gabatar masa da wani bangare na kudi sai ya ce masa in an zo da ciko to yana cikin lissafi in ba a zo da ciko kuma ka rike wannan kudi ya zama naka wanda Umar ne ya wakilta shi masa wannan ciniki hadisi ne tabbatacce wanda kar mu manta ya gabata a cikin darasin mu na Sahihul Bukhari to shine al-Imam Ahmad yace to ga hadisin Umar barin shi zan yi in dau hadisin Amr ibn Shu'aib al-Hali hadisi ne da'ifi dan haka dai wannan ciniki ya halatta an gane ko ya halatta kenan ka karbu da kozin in an zo da cikon kudi a iya lokacin da aka sa to wannan kudi da ka karba yana cikin lissafi in kuma ba a zo ma da cikon kudi to wannan abin da ka karba ya zama naka sai dai daga cikin malamai irin su bin Baz Allah ya ji kansa yake cewa abin da yafi dacewa in lokaci ya cika bai zo da cikon kudi ba wannan kudi da ka karba ka maida masa kayan sa kenan ka rangwamta masa wannan ciniki domin hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Sahihu Abi Daud manzon Allah yake cewa man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu atratahu duk wanda ya rangwamta ma dan uwansa musulmi cinikin da suka yi to shi ma Allah zai rangwamta masa kurakuransa misali dan uwanka musulmi ya zo kun yi ciniki an kashe ciniki ciniki ya tabbata bayan cinikin sai yayi nadama yaga cewa a gaskiya cinikin nan kayan nan da ya dai saya amma yafi bukatar kudin a yanzu domin akwai wani al'amari ya bujuro masa ko kuma gaskiya wannan kaya kawai ina kai shi ma dai ajiya ne ba abin da zan yi da shi dan dai na riga na saya to a irin wannan lokaci abinda ake bukata ka rangwamta masa a tada cinikin ka karbi kayanka ka bashi kudin shi a sababin wannan rangwame da ka masa kai ma Allah zai rangwamta maka kurakuranka aljaza'u min jinsil amal to haka suka fada suka ce abinda ya kamata kenan koda ka karba to in dai bai zo da cikon kudi to ka maida masa kudin sa shine ya fi dacewa zamu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذرائي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تهوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يهوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم وعنه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع لإبل بالبكير فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذه وأؤدي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم وعنه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الصنياء إلا أن تؤلم رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي وعن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخادرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري مالم الله يجيك أنسى نافتا واتوانا رواية چيتا عبد الله دم عمر الله يكرم سيدا كيفتا ابتعت زيتا في السوق عبد الله دم عمر يكي چيوا ونلوكة واتونا سيمي واتو أكاسوا kasuwar su ko ita ce kasuwar Baqi'a wanda ita ce shahararren kasuwa a birnin Madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-alif wal lam anan kenan lil ahad da yace fi suq kenan kar tunanin ka yije kowace kasuwa kasuwar su ta Madina ita ce kasuwar Baqi'a shine yace ibta'atu zaitan fi suq wato na sayi mai wani lokaci a nan kasuwar Baqi'a falam mastaujautuhu lokacin da na cancance shi ma'ana kenan ciniki ya tabbata shine yace falam mastaujautuhu lokacin da na cancance shi kamar kuma yanda yake cikin riwaya ta al-Imam Abu Dawud shine yace falam mastaufaituhu ma'anar istaufaituhu ay qabaghtuhu lokacin da na karba shine anan malamai suka ce abinda ake nihi da istaujabtuhu ai shine qabaghtu shine yace falam mastaujabtuhu lokacin da na cancance shi kenan an kashe ciniki laqiyani rajulun sai wani mutun ya hadu da ni fa aqani bihi ribhan hasana wato ya bani riba mai yawa wato akan wannan mai shine ma'ana riba kikkiawa ma'ana riba mai yawa shine yace fa a'atwani bihi ribhan hasana wato ya bani kikkiawar riba akan wannan mai fa aradtu ana adriba ala yadi rajul. Abdullahi dan Umar yace sai nayi nihin buga hannuna akan hannun mutumin da na sayar masa da wannan mai, wanda wannan shine asali ciniki da ake kiran shi as-safaqa. Idan aka ce as-safaqa bi ma'ana al-bay, wanda as-safaqa shine taba hannu, dan haka tabi ake kiran shi at-tasfiq. Saboda al'adar Larabawa, in an yi ciniki ka saya na sayar, to sai ka maiƙo hannunka, maiƙo hannu a taba ayi haka. Kenan wannan yana nuna kowa ya yarda ya amince. Dan haka wannan taba hannun sai aka ba cinikin suna, ake ce mishi a wannan as-safaqa. To shine anan yace fa aradtu an adriba ala yadi rajul, sai nayi nihin buga hannuna akan hannun mutumin da na sayar masa da wannan mai. Fa akaza rajulun min khalfi bi zira'i, cai kai tsaye kawai sai ga wani mutum wato ta bayana sai ya kama damtse na. Idan aka ce zira, wato shine nan damtse kenan, an gane ko, kawai sai ya kama damtse na. Faltafattu, Ibn Umar yace sai na waiwayo. Fa idza huwa Zaid ibn Thabit, sai ga maka Zaid ibn Thabit ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai yace da ni, la tabi'uhu haythu ta'ata, yace karka sayar da wannan kaya a inda ka saya, hatta tahuzahu ila rahali, sai ka tarar da shi zuwa masaukinka. Yace fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba as-silahu, manzon Allah ya yi hani game da sayar da haja. Lafazin sila jam'i ne na sila'a, in aka ce sila'a kenan haja, kayan kasuwa kenan, ko ma menene. Misali, wanda yake sai da yadika, yadi shine sila'arsa, wanda yake sai da babura, babura su ne sila'arsa, wanda yake sayar da motoci kenan mota ita ce sila'arsa, wanda yake sayar da abinci, wannan abinci da yake sayarwa shine sila'ar shi. Dan haka anan shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba as-sila'u, wato yayi hani a sayar da wato kayan kasuwa, haitsu tubuta'u, a inda aka saya, hatta ya huza hattu jaru ila rihalihim, sai idan yan kasuwa sun tarar da shi zuwa wato muhallinsu. Dan haka malamai suka ce ma'anar wannan hadisi, duk abin da ka saya kafin ka karba, to bayya halatta ka sayar ma da wani. An gane ko? Misali, na zo gunka na sayi tankin shinkafa, kafin ka bada makullin mangaza a je a huddo min in ɗauka in hudda ta gefe a matsayin tawa, to bayya halatta in wani ya bar riba in sai da masa. Duk abin da ka saya bayya halatta ka sayar da shi, sai idan ka karbe shi. Shine ma'anar anan hatta ya huza hattu jaru ila rihalihim, domin galibi ɗan kasuwa in ya sayi kaya, to yakan kwashi wannan kaya ya je ya kasa, ya je ya aje shi a mahallin shi, shi ma na kasuwancin shi. To shine anan aka yi amfani da lafazin, amma me ake nihi? Karba ake nihi. In ka riga ka karba, misali na zo na sayi kaya a gunka, mun kashe ciniki, sai na ɗauki wannan kaya sai na maida gefe, ina jiran in samu wani danda ko in dora masa ya kai mun shagona. Idan wani ya gani yana so ya halatta in sayar masa, ba sai na kai shago ba, saboda na riga na ware na maida gefe kenan, na karba ya riga ya zama nawa. Amma kafin a ɗauko a bani, to bayya halatta in na ga mai so in saida masa ba tare da na karba ba, wannan haramu ne. Dan haka kuma anan sai mu tsaya mu yi la'akari, komai kenan sai a koma a al'adance game da menene karbarsa. Idan muka ɗauki, akwai abubuwan da in ka saya kai tsaye za a miƙa maka ka karɓe shi da hannu, akwai abubuwan da su kuma kasancewar wato sai abubuwan da ba a iya ɗaukan su. Misali, kamar itace ko wata gona ko wani gida. In misali gida ne aka sayar maka, to sai an damƙa maka takardun gidan kenan, shi wanda yake cikin gidan ya fita kenan, ya bara maka, sannan ya zama naka a lokacin da ya halatta ka saida. Amma in an saida maka kafin a baka takardu shi bai fita ba daga cikin gida to bai halatta ka sayar da wannan gida. Kenan sai an samu at-takhliya, in gona ce kenan sai in ya bar maka to ga ta nan, in wasu itace ne ya sayar maka to sai ya bar maka su to ga itacen da na saida maka ga su shikenan. To a wannan lokaci ya halatta ka saida, amma in dai bai riga ba ya tattare ya nashi ya nashi ya bar maka waɗannan abubuwa to bai halatta ka sayar da su. Misali in mota ce kuka yi ciniki aka saida maka, to bai halatta ka saida wannan mota sai in ya zo ya damka maka wannan mota, ya baka mota da takarrinta da komai ya tattare ki duk wasu kayayyakin shi, sannan ya halatta ka sayar da ita. To shine anan shi Ibn Umar yace na sayi mai a kasuwa, lokacin da na cancance shi kenan an kashe ciniki ya zama nawa, laqiyani rajulun, wani mutum ya hadu da ni, fa a'tani bihi ribhan hasana, ya bani riba kyakkyawa akan wannan mai, ya nemi cewa in sayar masa. Fa aradtu an adriba ala yadir rajuli, yace sai nayi nihin na buga hannuna akan hannun shi, wanda shine alamar kenan cewa kenan ciniki ya tabbata kamar yanda suke. Shine yace fa akaza rajulu min khalfi bi zira'i, sai wani mutum ta baya na sai ya kama damtse na. Faltafattu, yace sai na waiwayo, fa idza huwa Zaid ibn Sabit, sai ga maka Zaid dan Sabit ne Allah ya kara masa yadda. Fa qala, sai yace la tabi'uhu haythu ta'atahu, yace kar ka sake ka sayar da shi a inda ka saya, yace hatta tahuzahu ila rahli, sai ka tarar da shi zuwa kenan masaukinka, gane ku, sai ka karba kenan. To dan haka anan abin da yafi dacewa in an kashe ciniki to ka karbi kaya ka kai shi ka ware shi, koda kasancewar ba yanzu ba za ka wannan ka ware shi ka maida shi gefe kenan a matsayin naka ne, a wannan lokaci in ka ga mai saya kenan kai tsaye kana iya sayar masa. Sai yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba as-silahu, yayi hani a sayar da haja haitsu tubuta'u, a inda aka saye ta, hatta yahuza hattujjaru ila rihalihim, har sai an kai lokacin da su ɗan kasuwa kenan suka tarar da kayan zuwa mahallin su kenan. Me za mu iya fa'idanta a nan? Shine kwaɗai na mazan jiya a kan yaɗa wato karantarwar addini, yanda a nan shi Zaid ibn Sabit da ya ga Abdullahi ɗan Umar zai kulla wannan ciniki kai tsaye ya hane shi, ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da haka. Kuma wannan yana ƙara fa'idantar da mu, idan ka hani mutum game da aikata wani abu to ya kamata ka zo masa da dalilin da yake tabbatar da wannan hani, ba haka ba kawai ka ce ma mutum ai ba abu kaza, in ka ce masa ba abu kaza sai ka kawo masa dalili, ka ce in kana da dalilin ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani, in ba ka da dalilin sai ka ce na ji malamai suna cewa ba a kaza, kenan a lokacin nan ka ba shi kenan hanyar cewa ya je ya tambaya shin haka ne ko ba haka ba. To shine anan yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani a sayar da kaya a inda aka saya, kenan sai idan yan kasuwa sun tarar da kayan wato izuwa kenan mahallin su, shine ma'ana rihalihi. Don haka dai a takaice malam ya zo mana da wannan hadisi domin ya nuna mana sayar da kaya kafin mutum ya karba wannan ciniki ne batacci, an gane ko, kenan haramun ne mutum ya sayar da kaya a inda abun wanda ya saya kenan kafin ya tarar da kayan kenan izuwa gare shi, kafin ya karbi kayan bai ya halatta mutum ya sayar da shi. Kenan in har ka saya abu an saida maka to bari ya zo hannunka, in ya zo hannunka sannan ka sayar da shi. Anan micece illa, saboda yakan iya kasancewa wannan abu da ka saya ba cikakke ba ne, ko kuma abin yana da wata illa yana da aibi. In ka saya abu yana da aibi ka zo ka sayar ma wani shi ma ya baka, kaga ai rikici yayi tsawo. To dan haka anan duk abin da ka saya kenan kayi kokarin ya shigo hannunka, in ya shigo hannunka kenan kaga cewa abin nan haka ne ko ba haka bane, lafiyayye ne ko ba lafiyayye bane, kenan in har ya tabbata ya zo hannunka to a wannan lokaci zaka iya sayar ma wani. Sannan hadisi na gaba, hadisin Ibnu Umar, Allah ya kara musu yadda ke fada, qultu ya rasulullah, yake cewa na fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace masa inni abiul ibla bil baqir, yace ni ina kasuwancin wato raqum ma'anan kasuwar mu ta baqiya, ma'ana ina sayar da raqum shine sana'ata. Fa abiu bid dananir, yace wani lokaci nakan sayar da raqumi wato bid dananir wato da dinari akan yi cinikin, amma wajen karbar kudi wa akhuzud darahima sai na karbi dirhami. Lafazin dananir jam'i ne na dinar, dinar shine kudi wanda ake kira shi da zinare, wanda asalin kalimar wato shine dinar, dinar nunun ce guda biyu aka yi idgham kin nunul ula a cikin saniya, kenan dinar. To da yake larabci yare ne wanda yake da fasaha, duk wata kalima wadda take da nauyin fada akan halishi to akan yi kokari a canza wani harafi domin ta saukaka. Wannan nunun kin ta farko sai aka canza ta aka maida ta ya'un, sai ake cewa dinar, dinar maimakon dinar sai a ce dinar. Dan haka in ka zo a jami'i kenan wannan nunun kin da aka canza kuma sai ta bayyana, shine kenan dananir. Kenan dan haka kudin da ake kirawa da zinare kenan shine dinar. Wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilay, wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima. Sai yace wa akhuzud darahima, kuma nakan karbi dirhami a wajen biya. Darahim jam'i ne na dirham, dirham kudin da ake kira shi da azurfa kenan. Sai yace wa abiu bid darahim, wani lokaci nakan sayar da raqumi wato da dirhami, kenan da dirhami za a yi cinikin, dirhami nawa zaka bada. Wa akhuzu dananir, wajen karba kuma sai in karbi dinari. Kamar yanda misali idan ka dauki ɗan uwan mu nan difa, kudade kusan kala uku suke amfani da su, duk da cewa biyan su ne suka fi rinjaye naira da sefa. Sai a zo a yi ciniki da naira wajen biya kuma a bada sefa, ko a yi ciniki da sefa wajen biya a bada naira. To shine kenan sifar wannan ciniki, kenan akan iya yin ciniki nawa ka saya, sai ya ce na saya 10,000. To lokacin da zai biya to babu 10,000, babu naira a wajen shi, sai sefa, sai ya ce to ba ni sefa. Kaga da naira aka yi ciniki, amma wajen biya da me aka biya? Da sefa. Shine yace wa akhuzu dananira, yace sai a yi ciniki da dirhami kuma na wajen karba yace na karbi dinar. Akhuzu hadha min hadhihi wa udi hadhihi min hadha, yace nakan karbi wannan wato game da wannan, kuma nakan bayar da wannan game da wannan. Kenan wani lokaci shi zai sayi raqumi, zai saya da dinari, in zai bada sai ya bada dirhami, ko kuma za a saya a gunsa da dinari, in za a bashi kuma sai a bashi dirhami. Kenan kowanne yana yi, za a yi ciniki da dinari wajen karba ya karbi dirhami, ko kuma a yi ciniki da dirhami wajen karba kuma ya karbi dinari. Sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin haka. Manzon Allah sai ya ce masa la ba'asa, ba laifi anta akhuzaha, wato ka karba bi sir yawmiha, wato da farashin yinin, malam taftarika wa bainakum ashay, matukar ba ku rarraba ba akwai wani abu na cikon kudi tare da ku, saboda abun ya rikida ya zama biyu, ga ciniki ga canji. Shi kuma canji na daga cikin sharadin sa, wato shine karba jinkiri a canji baya halatta, tunda na saya da dinari amma wajen biya zan biya da dirhami, to canji ne. Sai a tambaya, misali mun yi ciniki, wannan motar na saye ta miliyan 1, to wajen biya ba ni da sefa da zan bada ta miliyan naira, to anan sai a tambaya a yau canji nawa yake, duk jika guda kenan. Sai misali sai a ce naira 600 ce,
ina anan sai ayi lissafi naira ta miliyan 1 in bada amma sharadi dole in tsa naira ta miliyan 1 in bada take yanki naira 1 ta rage baya halatta me yasa saboda canji ne shi kuma canji yana daga cikin sharadin shi shine wato at-taqabu dole sai an karba ka karba na karba kenan take yanki kar a samu wannan jinkiri nan da yace bi sirri yaumi ha wannan alal aglab ne amma anan kar mu manta shi canji kamar yanda zamu iske injinsin kudi ya saba to attafagul yana halatta fifiko misali ana canji 606 sai in ce ni fa bazan karba ba 606 sai dai 610 kaga kenan 610 ya saba da farashin wannan yini an gane ko to amma da yake shi canji in jinsin kudi ya saba to fifiko ya halatta abinda baya halatta shine jinkiri to shine annabi Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa la ba'sa anta akhuzaha bi sirri yawmiha ba laifi zaka iya karba da farashin yinin an gane ko yanda canji yake kenan na sayar maka wannan mota miliyan 1 to baka da miliyan inda zaka bani sefa to sai mu zo a yi lissafi nawa ake canji a yau kenan sai ka bani naira ta miliyan 1 shine yace madam taftarika manzo Allah yace matukar ba ku rarraba ba wa baina kuma shay'un tsakaninku akwai wani abu da ya rage in wani abu zai rage to kuma wannan bayya halatta bayya halatta in babu kenan naira ta miliyan 1 da zaka bani to iya abinda za a yi anan kenan sai dai in baka wannan mota ko kuma in rige mota a matsayin jingina ci kaje in ka samu miliyan 1 ko naira ta miliyan 1 in ya suka kawo mun ka karbi mota amma in wani abu ya rage to bayya halatta saboda shi canji dole ne wato a samu at-tanajuz ma'ana azartar kenan in baka ka bani take yanki to dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana halaccin kenan ciniki in an yi shi kenan ya zamanto kenan wajen biya a biya da wani nau'in kuɗi wanda yake na daban wannan ba laifi bane kenan amma sharadi tunda abin ya riga ya zama canji kenan anan dole azartar in babu kuma ina iya baka jeka ni dai ina bin ka kenan naira ta miliyan guda yau naira nawa nawa take kenan sai ayi lissafi kenan na baka wannan kuma bashi ne nake bin ka ko ka kawo mun na ina bin ka miliyan guda in kuma naira ce sai ayi lissafi kenan in bi ka amma in misalin a matsayin ka bani ne wani abu daga baya zaka cika to wannan bayya halatta dole a samu zartaswa kenan wannan kuma in na baka kenan wannan na baka kaya ne bashi ne nake bin ka na miliyan guda lokacin da ka tashi biya na ka kawo mun miliyan kita guda in kwa mun yarda kenan mun yi canjin a naira kenan a wannan yini sai a tabbatar da to bashin nawa ne nake bin ka kenan lokacin da zaka kawo kaza ne zaka kawo shine yace malam taftarika matukar ba ku rarraba ba wa baina kuma shay'un tsakaninku akwai wani abu kenan na cikon kudi sanan hadisi na gaba wato hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anin najashi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da ingiza mai kan turuwa shine kenan ake kiran shi annajish wani nau'i ne na ciniki a Hausa ana kiran shi wato ingiza mai kan turuwa kamar yanda malamai suka arrafa shi wannan ciniki shine suke cewa huwa ziyadatu ko kuma hiya ziyadatu fi samani sil'a huwa ziyadatu fi samani sil'a al-ma'rudatu lilbay'i la li yashtariha balli yaghurra bi zalika ghayrahu wato shine mutum da zai zo ya taya kaya wanda an bujiro su domin sayarwa ba da nihin saya ba sai dan ya rudu mai nihin saya shi baya nihin ya saya sai dan ya rudu mai saya an gane ku kaya ne mutun ya kawo an kasa kaya sai ka zo ka taya wannan kaya alhali kai baka da niyyar sayan wannan kaya kaga wani yana nihin sayan kayan domin ka ruɗe shi ya ƙara to wannan shine ake kiran shi annajash wanda asalin kalma ta annajash a larabci wato shine kado zomo ko kurege daga ramunsa bari in kado shi tanan kai kuma ka tsare a can daga ya fito ka buge hancin shine ake kiran shi kenan bugon hanci kenan shi wannan sai yayi kokarin yanda zai tsankwalo shi daga cikin ramun shi kai kuma da can ka tsare kofar tashi da sanda kenan da zaran ya fito sai ka buge shi shine ake kira da wato annajashi a larabci shine suke cewa tamfiru saidi min makanihi li yusada kenan koro farauta daga in gunta inda take kwance domin wani ya farauci to dan haka shi wannan ciniki kenan shine ake kiran shi annajash bai'un najash a larabci a hausa kenan cinikin ingizame kan turuwa kaga mutun ya zo akan kaya ya tsaya yana nihin saya kawai sai ka zo baka da nihin saya sai ka ce ka saya kaza abinda ba zai wuce jikka 30 sai ka ji ya ce na saya jikka 40 ko na saya 35 na saya 40 in ya so sai yayi gaba domin ya rude ka kai kuma ka ƙara wani abu ka saya ko kuma ka ce to kai in an sallama maka kai ka saya wanda irin wannan haramtaccen ciniki ya fi yawaita a kasuwar dabbobi da kazaran ka zo ka tsaya akan dabba ka dafa kawai wani sai ya zo ya taya ya ce ya saya kaza wanda wani lokaci sukan yi haka haɗin baki ne da shi mai kayan da shi wanda zai zo yayi wannan tayin wani lokaci ko babu haɗin baki kawai shi wancan a zai zo domin ya sa kayan shi yayi daraja in ya so in an kashe ciniki daga baya ya kewayo in ya so ya hudda shi ya bashi wani abu to wannan haramu ne me yasa shari'a ta haramtar da shi domin akwai yaudara a cikin shi ka yaudari shi wannan mai saya ka rude shi abinda ba zai wuce ba jika 20 ka yaudare shi ka taya 25 ko ka taya 30 dole ya ƙara ko kuma ya nema a sallama masa akan haka tare da cewa wato wasu daga cikin magabata malaman Hanabila da kuma riwaya daga al-Imam Malik Allah ya ji kansa wato sun tafi akan cewa shi wannan ciniki ciniki ne batacci in har ya kasance akwai haɗin kai na mai kayan in har gamun baki ne aka yi da mai kayan da shi wanda ya zo ya taya to ciniki ne batacci tare da cewa wasu daga cikin malaman malikiya suka ce wannan ciniki ciniki ne ingantacce sai dai shi wanda aka sayar ma kayan to yana da zabi in har ya bayyana ya gane cewa rudar shi aka yi to yana da zabi in ma ya yarda da wannan ciniki ko kuma ya maida a bashi kudin shi Ibn Abdul Barr da Ibn al-Arabi al-Maliki da Ibn Hazm Allah ya ji kansu su sun tafi akan cewa iya haramcin wato shine ƙarin da aka yi in ya wuce kudin kayan in dama an tabbata kayan nan kudin su dama jika 20 kudin su ya rude ka ya ringa saka ka ƙara har ya kai wannan suka ce to wannan babu laifi an gane ko amma in har suka ce in kaga mutun zai sayar da kayan shi ba da kimar abin da ya dace ba ka zo sai ka ringa tayawa ka ringa ƙarawa domin kayan ya kai kimar su mutun ne kaga zai sayar da motar shi miliyan guda wanda alhali motar nan tafi miliyan 1 kimar ta za ta yi miliyan 1.5 da ka zo kawai sai ka ringa ƙarawa domin ta kai kimarta suka ce a nan wato lada ma za a baka domin wannan yana daga cikin babin nasiha malamai suka ce a wannan ai baya daga cikin babin nasiha domin in nasiha ce zuwa za ka yi ka faɗa masa ka ce wane ya kamata ka ɗan tambaya fa ka ɗan bincika ka yi domin me yasa in ka zo ka taya kayan ba da nihin saya ba menene ka yi a nan yaudara ce rudi ne ka yi tare da cewa akwai hadisi yana cikin wato sahihul bukhari hadisin abdullahi ibn abi aufa Allah ya kara masa yadda wanda yake fada cewa fadar Allah subhanahu wata'ala innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Aya na cikin suratu Ali Imran yake cewa ita wannan aya ta sauka ne a sababin mutumin da zai tsayar da kaya a kasuwa sai ya ringa rantsuwa da Allah cewa la qad uudiya biha ma lam yu'ta, yace kayan nan an saye shi jika goma ma ni zan saida ba, alhali kuma ba wanda ya saya jika goma, ko kuma yace kayan nan nima a gona jika goma suke, alhali shi kuma ba haka bai saya. To wannan aya sai ta sauka. Ibnu Abi Aufa sai yake cewa annajishu shi wato mai ingiza mai kan turuwa sai yace akilur riba, yace akilur riba, yace mai cin riba ne kuma kha'inun, yace wato maha'inci ne. Kaga anan micece khiyanar ha'incin, domin anan kasancewar ya rudu wani alhali shi ba nihinsa ya baki. Kuma me yasa ya cewa ya ci riba? Kasancewar duk abin da ya dadi kenan, abin da aka bashi na lada kenan a sababin ya rudu wannan, to wannan riba ce yace. Dan haka dai a takaice baya halatta wannan ciniki, kenan ake kiran shi wato annajash kenan. Kaya in har ka san ba saya ba za ka yi, to bayya halatta ka taya wato domin ka rudu wani wanda yake mai saya. An gane ko? Domin ka rudu wani wanda yake mai saya. Wani lokaci yakan iya kasancewa wajen latsi sai mutum ya zo ba sayan kaya ba zai yi, amma sai ya zo ya ce ya taya kaza, kawai dan dai ya latsa wannan kaya kenan, duk wanda zai zo ya saya ya saye shi kasa. Wanda misali wannan yana kasancewa kuma da yawa a kasuwar masu sayar da motoci, ga yafa an san ga kimar wannan mota a kadan taya miliyan 2, wani sai ya zo ya ce a ya saya 800, sai ka ji ana cewa an taya ta ai 800, a ringa neman ƙari hakan haka. To shi yasa da yawa in an musu irin wannan sai a ce a ni wannan ba ma ta yi ba ne ba, ni kar ma ka ce an taya motata, wannan ba ta yi ba ne, ni ban yarda ba da haka. To wani lokaci kenan sukan yi irin wannan domin shi wanda zai saya kenan an karya mishi abu kenan, daga ya dan kara wani abu sai mishi za a yi saki za a yi, ko kuma a zo a yi ta karawa domin a rudu shi wanda yake mai saya. To gaba ɗayan shi wannan haramu ne, baya halatta, domin nau'i ne wanda yake na yaudara. Yaudara ku haramun ce a musulunci. Kenan in aka ce annajash kenan wato shine taya kaya kenan ga wanda baya nihin saya domin ya rudi mai saya. Sana hadisi na gaba, hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda, yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha anil muhaqala, wato yayi hani game da wani nau'i na ciniki da ake kiran shi al muhaqala. Al muhaqala wato kamar yanda Jabir ibn Abdullah ya fassara mana shine yake cewa huwa an yabi ar-rajulu min ar-rajuli zar'a bi mi'ati farqin min al-hinda, wato shine kenan mutun da zai sayar da shukar shi. Misali kai ne kake da gona ta alkama, sai ka zo ka sayar ma mutun wannan alkama taka wanda take shuke, misali da kamar misali tiya 100 ta alkama, ko kuma a takaicen takaicewa ka ce bai uz wannan, wato shine bai uz zar'i fi sumbulihi, bai ul habbi wato fi sumbulihi, sayar da kenan kwaya a cikin zangarniyarta, bai u ba'ami fi sumbulihi, sayar da kwaya a cikin zangarniyarta kenan, a zo a yi ciniki da kenan abin da yake jinsin shi. Kamar misali kai ne kake da baga ta hatsi, an gane ko? Kayan ke, ko kuma kasancewar gona ci gaya hatsi duk ya hudda kai, sai ka zo nawa za ka bani, sai ya ce zan baka buhu 10 ka sayar min da wannan hatsin naka, ni in yayi ni kuma sai in yanka. To wannan haramu ne, shine ake kira al muhaqala kenan, sayar da abinci wanda yake cikin zangarniya da wani abinci wanda yake aunanne kenan irin shi. Me yasa? Saboda anan akwai adamu tasawi, rashin kenan wato daidaici tsakanin shi wanda yake cikin kwayar da shi wanda aka ba da ke shi ko in ya kasance jinsin abinci ya kadaita to attafadul fifi ko haramu ba zan baka hatsi shibra tiya biyu kaban hatsi wanda yake mai ido wato tiya guda haramu ne don hatsi hatsi ne an gane ko duk shinkafa shinkafa ce ko da kasancewar ita wannan kilanta daya shika biyu ake sayar da shi wannan kuma kilanta ɗaya dala 100 yake bayya halatta in baka wannan tiya biyu kaban waccan tiya ɗaya bayya halatta waccan mai kyau da nake da ita sai dai in sayar da ita in sayi mara kyau ko kuma ni da nake da mara kyau in sayar da wannan mara kyau in yaso in sayi wannan mai kyau da kuɗi kamar yadda zamu yi suke hadisi dan haka kenan anan da aka yi hani ga shi wannan ciniki al-muhaqala kenan sayar da abinci a cikin kaikansa ko kace a cikin zangarniya kenan da abinci wanda yake kwatancin sa kamar misali kai ne kake da gona ta hatsi ko kake da baga ta hatsi kayan ki gaya ka tara da menene na hatsi sai wani yazo ya ce nawa zaka ban wannan tiya nawa zaka ban na hatsi in baka wannan dami anan misali ya saida maka wannan dami tiya biyar to anan di yanda za a yi ba yanda za a yi a samu attasawi su daidai in aka sissike wannan daman me yiwa ya kasa kaiwa me yiwa ya wuce to shi kuma abinci in jinsin shi ya kadaita to haramu ne amma inda a ce misali dame ne na hatsi kai kuma dawa ce kana iya ba da dawa a baka shi saboda me yasa jinsi ya saba ko dame ne na hatsi kilo nawa zaka bar na shinkafa in saida maka wannan dame to anan ba laifi saboda jinsin ya saba amma in jinsi ya kadaita haramu ne to shine anan wato shine yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama naha anil muhaqalati duk da cewa daga cikin malamai akwai waɗanda sun tafi akan cewa da hatsi da dawa da sauransu wannan dukkan su wato jinsi ɗaya ne a wajen wannan misali zakka ana iya hada su amma tare da cewa kowanne daga cikin su a magana mafi rinjaye malamai sun tabbatar da jinsi ne wanda yake zaune da kansa ba a hada wani da wani kenan a wajen zakka kenan ya kace al-muhaqala kenan sayar da abinci a cikin zangarniyarsa da abinci wanda yake kwatancin sa kenan anan a takeice misali sai kace kamar sayar da daman hatsi kenan da hatsi wanda yake gaya su sukekke sai yace wal muzabana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da cinikin da ake kiran shi muzabana idan kalma ta al muzabana an ciro ta ne daga azzabin idan aka ce azzabin shine addafu shadid ko kace addafu bi quwa ingiza abu da karfi shine ake kira da azzabin don haka mala'ikun da suke gadin wuta ubangiji ta'ala ya ambace su da azzabaniya saboda da karfi suke tunkuda wanda Allah ya umarce su da cewa su jefa shi wuta shine azzabaniya kenan azzabun shine addafu bi quwa ingiza abu da karfin tsiya me yasa wannan ciniki aka kiraye shi al-muzabana malamai suka ce domin kowanne da shi mai saya da mai sayarwa yana famar tunkuɗe dan uwan shi game da haƙƙinsa ko kuma domin ciniki ne wanda a ƙarshe zai kai su zuwa tunkuɗar juna da jayayya dan haka shari'a ta hana shi idan aka ce al-muzabana shine wato sayar da danyen abu da wanda yake bushashshen sa kamar misali kai ne kake da gona ta dabino ga dabino ya goge yayi kyau iya abin da ya rage kawai yanke shi za a yi sai wani yazo ya ce maka nawa zaka saida mu wannan dabino naka bahu nawa zan baka an gane ko shine kenan bai'ut tamri wato biya bisi kenan ko kuma bai'ur ruda wato wannan bitamar sayar da maga kenan da bushashshen dabino kenan shine ake kira al-muzabana kenan anan yazo ya ga gonarka sai ya ce to sai yayi kirdada nawa zaka saida mu wannan sai ku yi ciniki ka dauko dabino wanda yake bushashshe kenan ka bashi to wannan ciniki haramu ne mice ce illa saboda shi ma akwai riba anan akwai adamu tasawi, akwai rashin kenan kwatankwatacce ne ya tsakanin shi wannan dabino da kasaya da wanda ka bada. Di yanda za a yi wannan in ya bushe, in aka auna shi takan iya yuwa ya wuce, takan iya yuwa kuma ya kasa kaiwa. Don haka kenan shine kenan malamai suke cewa bai'ur rudabi bitamar, sayar da maga kenan da dabino wanda yake bushashe shine ake kira al-musabana. Shi ma wannan ciniki kenan haramun ne. Micece illa domin akwai riba, kenan akwai fifiko a nan, ba yanda za a yi su daidai. Sannan nau'i na uku sai ya ce wal mukhabara, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da al mukhabara. Al mukhabara shi ne bada hayar gona game da abinda wato take tsirasuwa. An gane ku? Game da kenan sharan abinda wato zai fita daga cikin na shukar, kenan a zo sai ka bada hayar gonarka. Da ka bada wannan hayar gona a nawa, to sai a je a abinda ta tsiras kenan a cikin shi kuma za a biya, to wannan haramun ne bai ya halatta. Shine malamin suke cewa kenan hiya mu'amalatu, hiya mu'amalatun ala al-ardi bi ba'di ma yakhruju minha min az-zar, kenan mu'amala ce wanda akan yi ta manoma, kenan mutun ya bada gona a bashi sharan abinda ya bada hayar gona kenan dangane da sharan abinda kenan take fitarwa. In har maganar haya ce kenan kawai sai dai ayi jinga, ka bada kudi ko kuma ka bada abinda zaka bada, amma ba maganar cewa in ya noma kenan a cikin abin da ta fitar kenan zai biya ka kudin hayar gonar da ya dauka, to wannan haramu ne. Shine ake kira al-mukhabara, wanda kar mu manta. Amma akwai al-muzara'a, al-muzara'a shine ka ba wani gona ya je ya noma abinda aka samu na amfani iya yarjejeniyar yadda kuka yi, kai kana da kashi daya shi yana da kashi biyu, ko kuma kai kana da kashi biyu shi yana da kashi daya, ko kuma a raba tsakiya, wanda wannan shi ya halatta. Kamar yadda zamu iske, nau'i ne na musamman ana kiran shi al-muzara'a. Amma shi wannan kenan ta hanyar haya ne kenan a bada hayar gona game da kenan abinda take tsirasuwa, sharan abinda take tsirasuwa, wannan haramu ne. Shine ake kiran shi al-mukhabara. Sannan sai ya ce wa an sunniya, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da tugaciya a cikin ciniki, ka tuge wani abu, yace illa an tuula, sai dai in an sani ainihin abinda aka tuge, amma in dai an shahilci abinda aka tuge to wannan haramu ne. Kamar yanzu misali, nakan iya sayar maka gona ta dabino, sai in ce maka amma banda waɗancan itacen dabino guda goma su ba sa ciki, to wannan ya halatta. Amma misali in sayar maka, misali na sayar maka da garken dabobi, sai na ce na sayar maka da wannan garke amma banda wato wasu da banda wani bangare na dabobin, ko kuma banda dabba goma, gomar nan kuma takan iya yuwa akwai manya akwai kankana, to anan baya halatta. Me yasa? Saboda akwai jahala anan, kuma jahalar da za ta kai mutane zuwa rikici da jayayya. Ko kuma misali na sayar maka da wannan gida, amma fa zan dan ci gaba da zama, sai ka tambaya zuwa wani lokaci, in ce sai lokacin da na samu dama, to wannan baya halatta. Amma in nace to na sayar maka amma sai nan da wata shida zan fita kafin nan na kare nawa, to wannan togaciya da na yi ya halatta. Me yasa? Saboda abinda na toge sananne ne. Wanda karin maman ta hadisin Jabir ya gabata, lokacin da suka kashe ciniki ya sayar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raƙuminsa, sai ya ce to amma fa ba zan danka maka raƙumin sai mun je Madina. Kaga anan ya togaci ci gaba da hawan wannan raƙumi, sai in an je Madina zai bada. To dan haka shi abinda ake togewa in ya kasance abu ne sananne to ba laifi. Kamar misali ka sayar ma mutum dabba, sai ka ce to amma banda kai da kafa, kenan wannan ka toge abu wanda yake sananne. Amma in ka ce to banda wani bangare a jikinta, to bangaren da yake a jikinta ka bayyana, in dai ba a san abu ba to wannan kuma haramu ne, bai ya halatta, ciniki ne ɓatacce. to shine anan yace wa anisuniya wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da togace wani abu a cikin ciniki yace illa an tuula bace sai an san menene aka toge ki in an san gulgudan abin da aka toge to wannan ya halatta dan haka dai a takaice wannan hadisi kusan nau'in ciniki hudu ne a jumulce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana farko al-muhaqala kenan sayar da kwaya ko kuma sayar da abinci a cikin zangarniyarsa da wani abinci wanda yake kwatancin sa kamar misali sayar da daman hatsi da hatsi wanda yake aunanne kamar ka sayi daman hatsi kenan da tiya biyar misali in aka ce al-muzabana kenan shine sayar da danyen dabino da wanda yake bushashshe an gane ko sayar da danyen dabino da wanda yake bushashshe sannan aka ce al-mukhabara kenan bada hayar gona game da sharin abinda take tsirasuwa in aka ce as-sunya shine togace wani abu kenan a cikin ciniki dukkan su waɗannan ciniki kenan haramun ne na biyar kin na hudun shine kenan in an san iya abinda aka togace to cinikin ya halatta sannan hadisi na gaba hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani anil muhaqala game da ciniki na al muhaqala kenan wanda bayanin sa ya gabata sai yace wal muhadara wato da ciniki wanda ake kiran shi al muhadara in aka ce al muhadara shine sayar da ƴaƴan itace kafin nunarsu ta bayyana kamar misali mutun ya sayar maka da hatsi a gonar shi bayan ya hudda kai kafin hatsin ya nuna wannan haramu ne bai ya halatta amma in ya riga misali hatsi duk ya hudda kai yayi kwaya yayi dusa yayi ya zama tumu kawai abin da ya rage kenan bushewa to wannan ya halatta ka sayar ma mutun amma sharadi in ka sayar masa take yanke dole ya yanke ba maganar cewa sai ya kai wani lokaci an gane ko domin in ya saya yace a sai zuwa wani lokaci zan yanke kenan anan an shiga kuma haƙƙin shi mai gona sai dai anan in ka masa sharadi to hatsin nan da na saya ba yanzu ba zan yanke shi sai in na gama aiki na gona ta kaza sannan ya yi da bushewa zan yanke in kun yi da sharadi to wannan ba laifi amma lokacin da hatsi ya hudda kai ya fara dissa ko yayi tsaki ma'ana ya fara wannan to bai ya halatta a yi cinikin shi sai inda na shi ta bayyana ko da bino lokacin da yayi ƴaƴa kafin ya goge yayi dandano ya zama maga wanda kawai bushewa ta rige masa to bai ya halatta a sayar da shi kenan in aka ce al-muhadara sayar da ƴaƴan itace ko wata kwaya kafin nan ta bayyana haramun ne me yasa shari'a ta haramta wannan ciniki saboda yana iya sayar maka misali hatsi ya hudda kai ya sayar maka to kuma aka samu illa ta karancin ruwa wannan hatsi ya kasa kaiwa kaga anan akwai wani abu da zai biyo bayan jin haushi da damuwa cewa kamar an yaudare ka shi ko duk abin da zai kawo rashin zuttuwa tsakanin mu'minai to musulunci ya toshe wannan kofa ya haramta shi dan haka in ƴaƴan itace ne ko wata kwaya ce to bai ya halatta a sayar da ita sai in ninarta ta bayyana kawai an tabbata abin da ya rage shine bushewa yanzu misali ka dauka wake wake akwai lokacin da in ya goge ya fara yin wannan hori to an tabbata ko da ruwa ya tsaya kawai iya abin da ya rage masa bushewa amma lokacin da yake gajanga bai ya halatta ka sayar ma mutun da shi saboda me yasa bai riga bai zama wake in ruwa ya tsaya bayan da za a iya kai shine anan yace wal muhadara kenan da sayar da ƴaƴan itace ko kwaya kafin ninas wal mulamasa wato da ciniki wanda yake na shafar juna ko kace na shafar fiya menene sai in baka abu cewa daga zaran ka dafa ni ma na dafa ba tare da kowa ya buda ba to shikenan ciniki ya tabbata wanda wani nau'in ciniki ne da suke yin shi a jahiliya amshi da ka dafa ni ma na dafa shikenan ciniki ya tabbata shine ake kira da al-mulamasa bai'ul mulamasa kamar yanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fassara mana yace shine mutum da zai sayar ma wani riga shi ma ya sayar masa riga shi ba na taka ba na taka in baka tawa kowa daga ya dafa kenan ciniki ya tabbata ba kowa sai ya diba ba maganar sai ka diba
shine ake kiran shi kenan bai'ul mula masa
kenan kowa ya shafa rigar kowa a sababin shafawar ciniki yake tabbata ba tare da kowa ya lura ya ga menene yake ciki
sannan sai yace wal munabaza wato haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wato cinikin jifar juna shine al munabaza minan nabz ne shi ma wani nau'in ciniki ne da suke yi a jahiliya sai ka kudin dine abin da yake hannunka jeho in jefa maka in ka jeho na jefa maka to shikenan ciniki ya tabbata ba tare da kowa ya san abin da ke hannun kowa ba to shi ma wannan ciniki domin akwai jahala dan haka kenan shari'a ta haramta shi shine kenan bai'ul munabaza jeho ni ma na jefa maka kenan ba tare da kowa ya diba ya ga menene kenan da zaran ka jeho na jefa ciniki ya tabbata sai yace wal muzabana wato da ciniki na muzabana kenan shine sai da danyen dabino da wanda yake bushashe kamar yanda bayani ya gabata to dukkan su waɗannan ciniki haramu ne kenan wannan hukum idan muka dau al muhaqala wanda karmu manta bayani ya gabata illar wato shine anan adamu tasawi rashin kenan kwatankwatacce ne ya tsakanin wannan ke haka in muka dauki al muhadara wato kasancewar anan akwai rudi na baka hayar gona kace sai in ka noma kenan daga cikin ta abinda ka noma zaka bani to in ka noma ba a samu ba komai wane ne zai biya ni kaga akwai rudi anan takan iya yuwa a samu takan iya yuwa a kasa samu idan muka dauki al mulamasa bai'ul mulamasa da bai'ul munabaza illar ta sa aka haramta domin akwai jahala ka shafa na shafa kowa bai bincika bai ga menene kaga akwai jahilta ana haka in ka dauki munabaza ka jeho na jefa ba tare da kowa ya lura da menene shi ma akwai jahala shi kuma komai so ake a hakikance a tantance a tabbatar da cewa abu kaza ne sannan al munabaza wannan al muzabana shi ma anan adamu tasawi domin akwai riba rashin daidaici tsakanin shi dan yanda binan in ya bushe da wanda yake bushashe da aka bada don haka dai a takaice dukkan su waɗannan cinikayya ne wanda shari'a ta haramta nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك